Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Lul da Kuniya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauraran mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmusi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 13 ga watan Satumba. Yara a sansanin yan gudun hijira sun yi farin ciki da cin abinci tare da su da gwamnatin jihar Adamawa yayi har ma da mai cewa
nagode maka sosai nace.
Shi kuma gwamnan godiya yayi saboda saukin bala'in Boko Haram.
Ina wa godiya ma shugaban kasa Muhammadu Buhari da yayi kokari ya tsayar da wannan fadan da ake na Boko Haram.
Za a kuma ji kashi na biyu na rahoton taron da wata kungiyar zaman lafiya ta Najeriya ta yi a Amurka da kuma kashi na biyu na hira da wato kan sharadin dawo da kudin Najeriya da aka kai Switzerland. Daga nan kuma za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu aiko mana kuka aiko baya ga hira da aka yi da Speto General na yan sandan Najeriya. Amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum. Majalisar Dokokin Kasar Brazil ta jefa wa kuri'ar sauke dan majalisar da ya ruwaye tsaki wajen ganin an tsige tsohuwar shugaban kasar Dilma Rousseff daga cikin yan majalisar dokoki 450 da suka jefa wa kuri'un akan wannan batu. Yan majalisa goma kacal ne ba su goyi bayan cire wannan dan majalisa mai suna Eduardo Cunha ba. Babban laifin da ya sa ya kai ga tsige shi dai shine ƙaryar da ya yi game da wata ma'ajiyar asiri da yake da ita a wani banki na ƙasar Switzerland wanda ya ce wai bai da abin da zai faɗi akan wannan account ɗin. Don haka ne fa saboda shi ba shi ne yake jin wannan ragaman account ɗin ba.
Shugaban Philippines ya ce yana son rundunar sojin Amurka da ke kudancin ƙasar ta fice ta bar yankin da take a yanzu haka, inda take bada shawara ga rundunar sojin ƙasar akan yaƙi da suke yi da masu tsauraran ra'ayin Islama. Da yake jawabi ga wasu jami'an gwamnati da aka nada akan sabbin mukamai a jiya Litini, shugaba Rodrigo Duterte ya dora laifi akan Amurka cewa dalilinta ne mayakan musulmin ke tada kayar baya a yankin. Wannan shine karo na farko da ya fito ya bayyana adawarsa ga zaman da sojojin Amurka ke yi a ƙasar sa. Sai dai shugaba Duterte bai kayyade lokaci da kuma yadda ya kamata sojojin Amurka su bar ƙasar ko kuma yanda za a tafiyar da shirin janyewar nasu tasu ba. Sai dai ya ce Amurkawan su ne waɗanda ƙungiyoyin ta'addancin masu nasaba da Abu Sayyaf ke nema, kuma dalilinsu ne 'yan ta'addan suka ƙara ƙaimi. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya ce ba su da wani labari a hukumance daga gwamnatin Philippines akan wannan batu. Sanarwar ta shugaba Duterte a jiya ta zo ne a mako ɗaya bayan wasu kalamai marasa daɗi da ya yi ga Amurka da kuma shugaba Barack Obama a Lewis, wanda ya yi sanadin Obama ya soke ganawarsu a wurin taron. Amma dai ƙarshenta daga bisani shugabannin biyu sun haɗu a wurin taron ƙolin.
Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Washington DC. Yau shugaba Barack Obama zai yi wa tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton campaign a yayin da take wani ɗan gajeren hutu don ta murmure daga ciwon haƙarƙari da ya cafke ta. Shugaba Obama zai yi jawabi a wurin taron campaign Clinton a birnin Philadelphia, kuma zai halarci taron tara kuɗi da jam'iyyar ta Democrat ta shirya yi. Yar takarar ta shaidawa tashar talabijin ta CNN a jiya Litinin cewa tana sa ran za ta sake komawa fagen fama na yin kamfen a cikin wannan makon. 'Yan kwamitin kamfen ɗinta sun amsa cewar sun yi kuskure da suka ɓoye asirin cutar da take fama da ita. Clinton da abokin karawanta na jam'iyyar Republican Donald Trump duk sun amince cewa za su bayyana lafiyarsu nan ba daɗewa ba.
Sa'o'i kaɗan bayan da aka fara aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce ayyana wannan tsagaita wuta kila ita ce dama ta ƙarshe ta maido da zaman lafiya a Siriya bayan yakin basasa na shekaru biyar da ƙasar ta yi fama da shi. Duk da cewar an fara samun kwanciyar hankali, akwai faɗace-faɗace nan da can. Sakatare Kerry ya faɗa jiya Litini cewa ba za a yi saurin tabbatar da ingancin yarjejeniyar tsagaita wutar da aka kulla tsakanin Amurka da Rasha ba tukunna. A ranar Asabar ce Sakatare Kerry da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov suka bayyana yarjejeniyar a Geneva, kuma yarjejeniyar ta samu goyon bayan wasu ƙasashe kamar Iran wacce take goyon bayan gwamnatin Siriya da kuma Turkiya wacce ita kuma take son ganin an tsige shugaba Bashar al-Assad daga mulki. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zango a jihar Adamawa, inda gwamnatin koko gwamnan jihar ya ci abincin sallah tare da yara a sansanin yan gudun hijira don su san ba a fahimce da su ba. Sanusi Adamu gare ka.
Yara kenan ke cashewa a sansanin yan gudun hijirar Malkohi na karamar hukumar Yola ta Kudu tare da gwamnan jihar Adamawa Senata Muhammadu Umaru Jibrilla a ci gaba da shagulgular bukin babbar sallah. Wannan shine karo na farko da wani gwamnati tare da yan majalisar zattarwar sa suka yi bukin sallah tare da yan gudun hijirar a sansanonin su tun lokacin da aka bude sansanin a ranar 24 ga watan Agustar shekarar 2014. Na tambaye gwamna Senata Muhammadu Umaru Jibrilla dalilin sa na zabi ya ci abincin bukin babban sallah tare da 'yan gudun hijirar a sansanin su.
Domin wa'annan ɗan adam ne kuma su ba mutane ne kamar mu. Kuma ba wani wayo ko ne ba Allah ne ya mayar da mu haka. Kuma ni ina roƙo Ubangiji Allah ya mayar da su gidajen su lafiya su koma gida inda suke su ci gaba da abin da suke yi.
Ga abin da wasu daga cikin yara 'yan gudun hijira da kuma manyan su ke faɗi game da wannan kauna da gwamnan jihar Adamawan ya nuna musu.
Hajja daga Gosa, mun ji da daɗi zuwan gwamna. Alhamdulillah mun ji daɗin zuwan shi. Muna cin abinci tare, mun gode man gwamna ya mana taimako alhamdulillah.
Maimuna daga Gwaza, wallahi muna farin ciki da shi, muna farin ciki sosai.
Gani malam zan je, na gode maka sosai nake.
Malam Bukar, mun gode masa Allah ya kara mana jagora.
Sakataren gwamnatin jihar Adama Dr. Umar Bindir ya faɗa a hirar da ne da shi cewa gwamnan jiha, mataimakinsa da kuma kwamishinoninsa sun ɗauki ɗawainiyar karatun aƙalla yaro guda na 'yan gudun hijirar har zuwa matakin makarantar gaba da firamare.
Waɗannan yaran ya kamata ko ina suke suna makaranta, wato duk wanda ya ɗauka alal misali zai bada scholarship kenan, za su je firamare, za su je secondary. Idan ba a yi haka ba, in aka ce Boko Haram ya ɓaci ba ga komai ba.
Da yake magana kan ciyar da 'yan gudun hijira sama da 5,000 a sansanoni hudu wanda ke Daware, Fofore, Damare da kuma Malkohi, gwamna Jibrilla ya jinjina wa matakan da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ɗauka wajen magance matsalar Boko Haram.
Domin ni mutum mai imani ne, kusan fiye da 95% mutanen Borno ne, amma Borno a Najeriya yake kuma jan adam ne, yan uwanmu ne. Su do haka shi yasa na mayar da hankali da abin da suke ci da inda suke kwanciya. Kuma ina wa godiya ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da yayi kokari ya tsayar da wannan fadan da ake na Boko Haram shekara da shekara, muna wahala. Kuma ina roƙo Allah albarkaci wannan sallah, Allah ya bashi lafiyar zauren ya ci gaba da mulkin ƙasar.
Gwamna Senator Muhammadu Umaru Jibrilla na jihar Adama kenan. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.
Haka a kuma gaida Sanusi, kafin mu ci gaba sai a ɗan shakata da wannan.
Kai Allah ki kan ka ba wa wa ban din ta kanan ali ke na ga ji bale kanare na la ayan da na zo amma ba magul za inje na zan ma ko ga ta ya dubi aka una guga shida sakanan da fadi da shida alhaji yalo kami da umaru halima godo na alhaji amma da shida da hinana ko ta ina ba dadi kama na kunduru mamma na san yiwo Allah bi kanshi da sheda tuke tando mai kanu mai saje danye da amba ture posta da sheda bawa na posta wa anda ke gasa kanfe to ka ji sabi yo dai dai ba so halin baban du ta in ya ha bi sa hanya kanan aligen da da je kala ka
Allah ji kan Dr. Shata. To kamar yadda aka ji a shirinmu na safi, wata kungiyar rajin zaman lafiya a Najeriya mai suna Adamawa Peace Initiative a Turanci na wani taro a Amurka bisa gayyatar Majalisar Dokokin Ƙasar. Daya daga cikin mambobin kungiyar Imam Dauda Muhammad Bello ya fara mana bayani da safi. Na kuma tambaye shi dalilin yin wannan taron a Amurka a maimakon Najeriya, sai ya ce.
Saboda a samu a sanar da mutane Amerika, musamman ma gwamnatin Amerika da masu san legislature, wanda suke nan su ne masu kagayace mu, sai mu zo mu kara musu bayani a kan aikin da muke yi, su ga yanda za su yi, su ma su taimaka, wato American government da American people. Su samu su taimaka wa wannan kungiya saboda a samu a ci karfin abinda Boko Haram suke yi, sannan a taimaka wanda suke bukata waɗanda suka gayyara ta Boko Haram.
To Imam, shin akwai wani taimako ko gudunmawa da aka yi alƙawarin za a bayar sanadiyar wannan taron daga ɓangaren Majalisar Dokokin Amurka ko gwamnati ko kuma jama'ar ƙasar?
Kwarai akwai taimako da yawa da aka samu. Misali, gwamnatin Amerika ta taɓa ba mu $100,000 akwai lokacin da shi mataimakin shugaban ƙasa na da na Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ya bayar, Dangote ma yana cikin wanda suka ba da taimako, har aka tura tireloli na abinci wanda aka ba mu ta hannun muka raba mutane, abinda ya ɗauka daga mubi, bitika, madagali, sauransu mun rarraba. Sannan kuma akwai kwanakin baya aka ba da iri na wanda za su shuka su taimaki kansu su samu abinci, wannan daga gwamnatin Amerika. Akwai kuma wanda shi shugaban a mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya bayar na irin, sannan shi ma mun raba an samu dai. Wasu sun shuka, wasu kuma saboda yawan yunwa gare su suka ce ai sai da ruwan ciki akan ja na rijiya, suka ce za su ci wannan irin, muka ga musu irin nan fa an sa magani, suka ce ba komai za su wanke su ci saboda ba su da abin da za su ci balle su yi noma.
Yawa, to Imam mun gode.
To amma bari mu muka wani bayani.
Eh,
abin da na lura da shi shine kamar yadda ya bayyana, wanda zuwa su yi bayani a nan majalisa, kuma a nan wani ɗaya daga cikin sauran ɗakunan taro na majalisa a nan ne aka gudanar da wannan taron, wanda kuma aka gayyaci kowa da kowa, duk wanda yake da sha'awar kowa an bar kowa da kowa wanda yake so ya zo ya halatta. Sun zo su 'yan majalisa, sun zo akwai ita kuma wannan 'yan majalisa Federica, wadda tana cikin waɗanda suke fafutukar batun ceto 'yan matan tsofaffi ne, ita ma ta zo har ta kawo wannan takarda da ake riƙewa kowane lokaci domin ƙara tada kuma jama'a da kuma jan hankalinsu akan batun 'yan matan tsofaffi nan. Sun zo nan sun yi jawabai. To ainihin abin da suke so, banda bayyana abin da suke ciki da ayyukan da suke yi, sun kuma zo ne su bayyana cewa waɗannan duk abin da suke yi, sai ka ce cikin tokani ne da bukatar mutanen da suke da ita cewa lalle lalle waɗannan mutane suna da bukata kuma bai taro bai ci suna a madadin waɗannan mutane da suke zaune ɗan gudun hijira da cikin gida suna neman taimako duk mai hali ya taimaka musu suka ce ko dala ɗaya kake da ita kar ka canza dala ɗaya a Najeriya kuɗi ne saboda ka tar mutum da kasawarsu ko kana da kuɗi ko ba ka abin ko kai a tajiri ne ko kuma talaka ne in dai kana da niyya to abin da ya kawo su kenan domin su nuna wa mutane ga mutanen nan ga ayyukan da ake yi ga kuma bukatunsu domin a taimaka.
To an saurari mamban kungiyar zaman lafiya ta Adamawa Peace Initiative Imam Dauda Muhammad Bello da abokiyar aikinmu Grace Alheri Abdu game da wani muhimmin taro da ake yi a Majalisar Dokokin Ƙasar Amurka ko Capitol Hill game da batun matsalolin Arewa maso gabashin Najeriya musamman ma batun Boko Haram. To kamar yadda aka ji a shirinmu na safen, ‘yar Raji kuma ma’aikaciyar jami’ar Amurka da ke Najeriya Malama Turai Aisha Abdulkadir ta fara mai da martani wato na goyon bayan ƙasar Switzerland cewa Bankin Duniya ya sa ido kan kuɗin da za a maido ma Najeriya musamman ma game da yadda za a rinƙa kashe kuɗin, saɓanin matsayin Femi Falana da ya ce babu ruwan Switzerland game da yadda Najeriya za ta kashe kuɗinta. Kafin ta ci gaba, za ta dora ne kan bayaninta kan yadda abin ya faru a baya.
Kuma aka wanda na gaya maka an sace da aiki an dawo da su amma ba mun ga mai akai da shi ba. Shi yasa suke gudun kada ya sace dawo ya zama kaman haka din.
To amma Hajiya, idan tana da kirki irin haka mai isa tun da farko ta anshi kayan sata.
Eh, ai ba lokaci din hankalin kowa yana kwance ba wanda yake damuwa ba wanda ya damu da kudi an kwashe kudi ko.
To ita wannan ƙasa ta Swiss ta yi ƙaurin suna wajen ansar dukiyar sata daga ƙasashe daban-daban. Kina ganin da ike a matakin ƙasa da ƙasa an san Swiss, ƙasar Swiss da ansar kayan sata daga ƙasashe daban-daban. Kina ganin anya tana da da'a haka na buƙatar cewa a yi gaskiya game da kuɗin ba wata rigima take son ta tayar don ta shiriritar da batun maido da kuɗin?
To, mu dai ina ganin ko a yanzu din haka. Ko a yanzu da muke magana in ma kuɗi zai sake shiga wai za a sake irin wannan in ba ana faɗa ga abin da aka rufe kuɗin ba ga wanda ya ɗauki kuɗin ba ko gobe ma za a sake yi zai sake kawo wani alaƙa da ba daɗi tsakanin ƙasashe in dai ba duk an yi controlling dama kada wani ya kai kuɗi ka za in ba haka ba dole ne kullum za mu ɓata da ƙasashe waɗanda suke mayar da business ɗin su. Kuma kaga su ba su kawo mana kuɗi ba mu muke kai musu kuɗin.
To menene ra'ayinki game da cewa da ake ya kamata ƙasashen Turai idan aka kai musu kuɗin sata tun da farko ma su ki ansar kuɗin?
To da an yi wannan mistake sun karɓa domin suna samun riba cikin da shi suke aikace-aikace. Amma yanzu da yake sun gane ga inda Najeriya suke tafiya to maybe za su daina karɓan kuɗin. Najeriya kuma za su yi hankali. Duk inda suka kai za su zana bisu da wuta da aka ba za su kai ma kuɗi ba sai dai su boye gidajen su a soka wai da ramuka.
Hajiya Turai Aisha Abdulkadir ta jami'ar Amurka da ke Najeriya kuma ‘yar Raji ke bayyana ra'ayinta game da cewa da aka yi ya kamata Bankin Duniya ta sa ido kan yadda Najeriya za ta rinƙa kashe kuɗin da aka maido mata musamman ma daga ƙasar Switzerland. To yanzu kuma ga hirar abokin aikinmu Ladan Ibrahim Ayawa wanda ya yi da Sufeto Janar na ‘yan sandan Najeriya Ibrahim Idris kan batun ‘yan sanda da abubuwa masu alaƙa da hakan. Lokacin da ya kawo mana ziyara a nan Amurka.
Ƙarfin jaridun na wannan mako zai soma da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito labarin da ke cewa an bankaɗo wata ƙungiyar manyan masu fataucin miyagun ƙwayoyi a Niger. Jaridar ta ce majiyoyi da dama sun sanar da ita cewa wani ɗan majalisar dokoki na wata jam'iyyar ƙawancen jam'iyyun da ke mulkin Niger ya ɗanɗana kuɗa sosai a ƙasar Mali bayan da wata takaddamar shugabanci ta ɓarke tsakaninsa da wasu gaggan dilolin da suke haraka tare waɗanda kuma sanannu ne a yankin Sahel, inji jaridar. wace ta ce da CAT aka sasanta wannan rikici bayan da dan majalisar ya ba da kanansa a matsayin jingina. Wannan na faruwa ne a wani lokacin da wasu suka yi awon gaba da Muhammad Hassan, wanda dan harƙalla ne, bugo da ƙari tsohon mai ba da shawara a fadar Prime Minister Niger, kuma wakilin al'umar Tubawa a yankin Agadez, inji Lebanon. Jaridar Le Republican ta ruwaito cewa ministan ma'adanan ƙarƙashin ƙasar Niger, Omar Hamidu Chana, ya bayyana aniyar faɗin gaskiyar abin da ya sani dangane da batun cin hancin da ake zargin wasu manyan jami'an ƙasar Niger sun karɓa a hannun ɗan ƙasar Gabon ɗin nan, Samuel Mebian, wanne hukumar bincike ta ƙasar Amurka FBI ta cafke saboda zarginsa da cin hancin wasu jami'ai a ƙasashen Niger, Guinea da Chad. Jaridar ta ce wata majiya ta sanar da ita cewa hukumar ta FBI ta hanyar wani ofishinta da ke mai ta buƙaci haɗin kan hukumomin Niger a ayyukan binciken da suka.
To, an saurari sharhin jaridun Jamhuriyar Niger daga Sulemin Muni Barma. To, yanzu kuma ga hirar da ɗazuna gabatar na Ladin Ibrahim Ayawa da Sufeto Janar na ‘yan sandan Najeriya Ibrahim Idris kan batun ‘yan sanda da abubuwa masu alaƙa lokacin da ya kawo mana ziyara, sai a kuma mana aikin gafara.
Maganan ƙara ma ‘yan sanda gwarjini da kuzari domin gudanar da aikinsu. Wani lokaci can baya, har ‘yan shekarun da suka gabata, ‘yan sanda sun ce za su shiga yajin aiki. In ka je barikin ‘yan sanda, in ka ga kayan sarkin da ‘yan sanda
ke sawa,
ka ga takalminsu, shin me kake yi ko me kake fatan ganin kayi, musamman yau gashi kana nan Amurka, inda duka ga ɗan sanda a Amerika tamkar kaga charge office ne, komai yana tare.
Komai yana tare shi.
Me fatan ka game da irin abin da ka gani nan?
To, gaskiya fata na, yes, ka san lokacin da na shigo na ce one of the issues in the real speech na, one of the issues na faɗi shi ne magana uniforms, magana accommodation na yara, magana kuma shi sa nake ta yawo a Najeriya duk wani, ko na je Lagos, na je Delta, na je ƙasar Maiduguri, na je na addressing yara, na yi musu alƙawarin cewa by the time muke da abun nan, enough abun nan, za mu face wannan issues one after the other. Issue no barracks, issue no uniform, issue no appearance on duty.
Sa kaya,
yes. When I'll call in the name screener. And what most of these issues is issue no corruption in most of the system. Then I believe that by the time they make a biggest care, I can one, you know, utilization of funds, the police, the management, the one items, the workers here. That's a little of improvement that I can abunan appearance na police a Nigeria.
To wurin kwanan su
barracks
da kayan aiki, saboda sautari zaka je charge office a Nigeria, zaka rubuta jawabi ko bayani, sai a ce sai ka bada kudin takarda ma.
Wannan ba zai faru ba. Alkawarin Nigerians kenan. Kowane wannan mutane, I mean, the charge office, the commands duka, duk kudin da muka samu zamu raba duka commands, kowa ya je dauki ya utilize the nation in the proper manner.
To, daga lokacin da ka zo kawo yanzu, za ka iya bamu adadi ‘yan sanda waɗanda yake ga sun yi rawan gani bakin gwargwado, ko kuma ga waɗanda suka taka doka kuma ka hukunta su?
Obviously, kamar yadda na ce, ka san muna da monitoring unit a duka jihar, da Lagos, da Abuja, duka jihar muna da monitoring unit. Su monitoring unit ne suke conducting surprise checks on conduct of police.
Suke kai ziyaran bazata.
A kan hanya, especially police namun suke kan checkpoints a kan hanya, suke abu nan. Obviously, an kawo mutane mana, da yawan su ma.
To, wayanda suka gabace ka, shugabannin ‘yan sandan da suka wuce kayan kai ka zo, ba zan manta ba, MD Abubakar. Ya ce a bar shinge, a cire shinge, wato
okay, checkpoints, yeah, obviously. No, hanyar logbook, ba roguwa a Nigeria hanyar. Kowane wata, muka samu report from various places a Nigeria. akan complaints da mutane kuma duk da muka samu wani complaint ya muka addressing na complaint in that area and obviously ba checkpoint a Nigeria ba mu da checkpoint a Nigeria
to inspector general mun gode kware da gaske
yanzu an sanda su kama shi in ya yasa a zikira shi don kuma ba mu sa'a su kulle shi
to a gaida ladan da a hirarsa da Speto General din yan sandan Najeriya to yanzu kuma ga sharhin jaridun Jamhuriyar Niger ko kuma dai ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma saurare kuka aika mana
Assalamu alaikum mai magana Malam Hassan Makaho daga Sabon Zangon Kumashi a birnin Ghana ai ɗan Niger ko mi Muhammadu Isa zai muku wallahi ba ku da kai ce ku kuka zabe shi gare da ya muku haka mu ba ma rufe shagunan ku ba ko kakka ma ku zahihin to mu ba ma da wani kai ce abinda zamu ce muku gare da haka Allah ƙara ku kuka zabe shi da aka ce kakku zabe shi ku kuka ce kuna Allah ƙara wallahi assalamu alaikum daga Malam Hassan Makaho a Sabon Zangon Kumashi birnin Ghana
assalamu alaikum gidan radio Muryar Amurka sunana Gambo Barau Fatasun daga tsohuwar kasuwa a garin Fatasun ina miƙa saƙon taya murna ga illahirin ma'aikatan gidan radio na Muryar Amurka da kuma sauran ƴan uwana al'umma a garin Fatasun namiji da mace yaro da babba ina miƙa kowa murnar barka da sallah babba ta layya da fatan zani bukukuwan mu cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali da walwala sannan ina jan hankalin masu ababen hawa don Allah don annabi masu kicina fef da motoci ya kamata a yi duki na hankali
sunana Alhaji Idi Hakimi na babban sarkami na biyu karkarar Buza cikin region na Tawa ra'ayina ina kira ga gwamnatin Jamhuriya ta bakwai a jagorancin Muhammadu Isu kamar gidajen da za a yi 2500 ina kira a yi 2000 a kowace karamar hukuma ta cikin Niger kamar komin nan 445 da Allah a yi ko da 100 a kowace komin ina roƙon wannan ba ma ko 20 ma gida 20 a yi a kowace karamar hukuma a cikin kowace komin eh nagode sashen Hausa na Murya America sunana Alhaji da Hakimi na babban sarkami na biyu karkarar Buza cikin region Tawa Jamhuriyar Niger
to yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labaran duniya amma wannan karin fa'a ta kaice
Majalisar Dokokin Ƙasar Brazil ta jefa ƙuri'ar sauke dan majalisa wanda ya ruwaye tsaki wajen ganin an tsige tsohon shugaban ƙasar Dilma Rousseff daga cikin 'yan majalisar dokoki 450 da suka jefa ƙuri'a kan wannan batu. 'Yan majalisa goma kaɗai ne suka goyi basu goyi bayan cire wannan ɗan majalisa mai suna Eduardo Cunha ba. Babban laifin da ya sa ya kai ga tsige shi dai shine ƙarya da ya yi game da wata ma'ajiya na sirri da yake da ita a wani banki na ƙasar Switzerland wanda ya ce wai ba shi da wata abun faɗi akan wannan account ɗin saboda ba shi ne yake jagoran wannan account ba. Shugaban Philippines ya ce yana son rundunar sojin Amurka da ke kudancin ƙasar su tashi su bar wurin saboda su ne fa su ne suke ba da shawara ga ainihin sojojin ƙasar akan yaƙi da suke yi da masu tsatsauran ra'ayin Islama da yake jawabi ga wasu jami'an gwamnati da aka nada akan sabbin mukamai a jiya Litinin. Shugaba Rodrigo Duarte ya dora laifi akan Amurka cewa dalilinta ne mayakan musulmin suke tada ƙar baya a wannan yanki. Yau shugaba Barack Obama zai yi wa tsohon sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton campaign a yayin da take wani dan gajeren hutu.
To masu sauraron mu na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa musamman Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni da wanda ya bada umurni Salaman Abo da injiniyan mu na wannan lokacin wato Charles Holt ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima.